sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya Binta Sulemaniya da cin tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki kike farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ta yau Alhamis kudu ga watan Nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz ba makamin labarai
a jihar Lagos take Najeriya adadin wadanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22 yayin da masu ceto ke ci gaba da hako baragudan ginin suna neman wadanda suka tsira Rahotanni daga kasar Siriya na cewa mayaka masu alaka da kungiyar ta'addanci ta IS sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan. Jiyar Laraba kasashen Amurka da Saudi Arabia da hadaddiyar daular Laraba da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke goyon bayan demokuraɗiyya da zaman lafiya a Sudan.
Madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yau, za ku ji cewa Sufeto Janar da 'yan sandan Najeriya ya tabbatar da cewa sun cike jami'an tsaron da suka kai samami gidan alƙaliyar kotun kolin ƙasar mai shari'a Mary Odimi.
To the best of my knowledge, for now we've been able to arrest the perpetrators of this act and we are investigating to arrest the circumstances surrounding the invasion.
Za kuma ku ji cewa wasu 'yan bindiga a jihar Edo da ke kudancin Najeriya sun yi awon gaba da wasu ɗaliban makarantar sakandare. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Lagos Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman domin bincike akan mummunan kisan gillar da aka yi wa wasu al'ummar Fulani a jihar. Kuna kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za kuma ta gabatar.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jihar Lagos take Najeriya adadin waɗanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22 yayin da masu ceto ke ci gaba da hako baragudan ginin suna neman waɗanda suka tsira. Kwararru sun ce da alama rugujewar ta samo asali ne sakamakon rashin ingancin ginin da kuma rashin saka ido. Kuma suna fargabar cewa irin wannan bala'i na iya sake faruwa. An ci gaba da neman waɗanda suka tsira jiya Laraba a wurin da ginin ya ruguje a Ikoyi, wani yanki mai daraja a jihar Lagos. Da zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane 9 daga cikin baragudan ginin, kana an ɗauke su zuwa asibiti, sannan an ba da rahoton cewa mutane da dama sun ɓata. A ranar Talata, gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo Oli ya ziyarci wurin. Kuma daga baya dakatar da shugaban hukumar da ke kula da gine-gine na jihar. Rahotanni daga kasar Siriya na cewa mayaka masu alaka da kungiyar ta'addanci ta IS sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan. Kamfanin dillancin labaran North Press ya ba da rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin Siriya biyu ne aka kashe a ranar Litinin da ta gabata a wani hari da wasu da ake zargin mayakan kungiyar IS da suka kai. A kusa da tsohon garin Palmyra da ke tsakiyar ƙasar Siriya. Rahotanni sun ce mayakan sun kai harin ne a wani shingen duba ababen hawa da sojojin Siriya Shia ta hudu ke gadi, inda suka ɓoye kansu a bayan wata motar soji da suka kwace. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ba da rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin Siriya 7 da mayakan sa kai da Iran ke marawa baya aka kashe kwanaki biyu kafin wasu hare-haren IS guda 2 da suka kai a gabashin Siriya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya gano cewa wani bincike mai zaman kansa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kammala na harin da jirage marasa matuka na Amurka suka kai da ya hallaka fararen hula da ƙananan yara da ba su yi ba ba su gani ba a Kabul. A kwanaki na ƙarshe a yakin ƙasar Afghanistan ba rashin da'a ne ko sakaci ya haddasa shi ba, kuma bai ba da shawarar ɗaukar matakin ladabtarwa ba. Binciken ya gano cewa an samu rashin fahimtar bayanai da ake samu da kuma hanyar tantance inda za a kai harin bom ɗin. Bisa ga cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka da ke da masaniya kan rahoton ya faɗa.
Tunan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Sito Janar na ƴan sandan Najeriya ya tabbatar da cewa sun cafke jami'an tsaron da suka kai samame gidan alƙaliyar kotun kolin kasar mai shari'a Mary Odili. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
To the best of my knowledge for now we've been able to arrest the perpetrators of this act and we are investigating to unravel the circumstances surrounding the investigation or the future whatever that happened.
Sofeta janar ne ƴan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke bayanin cewar sun cafke jami'an tsaron da suka kai samame a gidan alkaliyar kotun kolin Najeriya mai shari'a Mary Odili kuma a halin yanzu sun kaddamar da bincike akan al'amarin. Sofeta janar ne ƴan sandan Najeriya yace ya dau lokaci ne bai magantu akan al'amarin ba saboda bai son yayi riga malam masallaci ganin yana tantance ainihin al'amarin domin a gano hakikanin ko menene ya faru. Jami'an tsaro ne dai dauke da manyan makamai suka kai samame a gidan alkaliyar kotun kolin Najeriya Mary Odili inda suka yi bincike irin na kwakwaf. Jaridun Najeriya dai sun ruwaito cewar ƴan sanda da hukumar EFCC ne suka kaddamar da wannan bincike. A wani bangare na binciken da ake wa mai gidanta Mr. Peter Odili wanda ke zama tsohon gwamnan jihar Rivers. To sai dai kuma an samu rudani na gano ko wani rukunin jami'an tsaro ne suka kaddamar da wannan bincike. Domin tuni hukumar EFCC tace ko kadan ba hannunta a cikin wannan bincike. Kazalika su ma ƴan sanda sun ce ba su da masaniya akan wannan bincike. Duk dai da Sofeta janar ne ƴan sandan Najeriya ya ce sun cafke jami'an tsaron da suka kaddamar da wannan bincike amma shi din ma bai faɗi kowane rukuni na jami'an tsaro bane. Kotun kolin Najeriya da majalisar dattawan Najeriya tuni sun yi kiran da lalle a kaddamar da bincike mai zaman kansa. Tuni kuma kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta gudanar da wani taron gaugawa a nan Abuja. Barista Yakubu Salebawa da ke zama shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Filato ya mun karin bayani dangane da abin da suka tattauna.
Abin da muka tattauna shine wannan abin da aka yi ma Justice Mary Odili, Justice ta Supreme Court. Mun tsaya mun duba mun yanke hukuncin cewa dole mu kai kukan mu gaban shi Attorney General na Federation Malam Abubakar Malami da a duba a yi bincike. Wa'annan ƴan sanda da suka yi wannan aika-aika suka yi ba ƙarƙashin doka ba tare da an bi ka'ida ba, dole a bincike su kuma a gurfanar da su a ɗauki hukunci a kansu. Na biyu shi kanshi magistrate da ya ba da wannan order, wato wanda ake kira turancin search warrant, aka je gidanta aka je aka tozarta ta, dole shi ma a ɗauki hukunci a kanshi.
Barista Bawa ya ce wannan cin mutunci da aka yi wa alƙaliyar kotun kolin Najeriya ya jijjiga duk wani lauya a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla an gaishe ka Hassan Maina Kaina. To wasu ƴan bindiga a jihar Edo dake kudancin Najeriya sun yi awon gaba da wasu ɗaliban makarantar sakandare dake cikin wata mota kan hanyar su ta komawa gida. Wakilin muryar Amurka na yankin Niger Delta Lami da Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoton.
Ne dai sun nunar cewa ɗalibai biyar ne aka sace, wasu kuma suka ce ɗalibai biyu. To amma hukumomi a jihar ta Edo sun tabbatar da cewar ɗalibai takwas ne ke cikin wannan mota da direba ɗaya da ke kan hanyar su ta komawa garin Auchi bayan tashi daga makaranta a birnin na Benin, inda ƴan bindigan suka sace ɗalibai biyu kuma kawo yanzu suna hannun ƴan bindiga da ke cikin daji ba a kai ga kubutar su ba. Kan haka ne ma ya sa na tuntubi mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Edo SP Cotton Bello kuma ga abin da yake cewa
cikin makaranta guda takwas da secondary school driver guda da wato malam mutane tara kenan. Su mutane biyu suka dauke sanda da sojoji da suke tawance area da kuma vigilante sun shiga jeje sun je nan sun aiki sana kokarin su.
Haka kuma SP Cotton Bello ya kara da cewar rundunar ƴan sandan jihar Edo ta samu wani labarin cewar ƴan uwan ɗaliban da aka sace suna magana da ƴan bindigan da suka sace su domin karɓar kuɗaɗen fansa. To sai dai kuma rundunar ƴan sandan ta share Edo ta ce ta ba da shawara kuma ta ce a tsaye take don ganin an ceto su. Yace
sun gaya mana cewa yes mutane sun kira su sun fara magana da biyan kuɗi. Muka ce to su ci gaba da magana da su haka mu kuma za mu ci gaba da aikin rescue namu da muke yi.
Yanzu dai ɗaukacin iyaye kama daga waɗanda aka sace ma ƴaƴansu da kuma waɗanda ƴaƴan nasu su suka kukuta suka samu komawa gida suna cike da damuwa inda da daman su ke cewa kamin su bari ƴaƴan nasu su koma makaranta sai an dauki dogon lokaci matsalolin tsaro dai da suka hada da satar mutane domin neman kudaden fansa abu ne wanda ya riga ya zama ruwan dare a Najeriya kuma satar dalibai daga makarantu ko kuma hanyar zuwa makaranta ya fara ta'azzara inda ƴan bindiga ke fadawa a makarantun su kuma su sace su kuma Gordon Iran wani dan jihar Edo ne mai fashin baki akan harkokin tsaro yace
community leaders and their youth they have tried so much in the do state and some other neighboring
yace babban matsalar ita ce a yanzu game da shugabanni da kuma al'ummomin matasa a jihar ta Edo ko da yake dai suna iya bakin kokarin su wajen tabbatar da tsaro a jihar Edo da ma makwabtan jihohin na yankin na Niger Delta to amma a kashin gaskiya abin da ya faru na baya-bayan nan musamman garkuwa da dalibai yan makaranta abin takeici ne kuma gaskiya akwai sakacin shugabanni Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
madalla an gaishe ka Lamido Abubakar Sokoto har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniya
jiya Laraba kasashen Amurka da Saudi Arabia da hadaddiyar daular Laraba da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa dake goyen bayan demokradiya da zaman lafiya a Sudan inda aka habarar da gwamnatin farar hula ranar 25 ga watan Oktoba a wani juyin mulkin soja sanarwar ta haɗin gwiwa ta kungiyar goyen baya da ake kira Quad for Sudan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce mun amince da tsananin damuwar kasashen duniya game da halin da ake ciki a Sudan muna kira da a gaggauta medo da gwamnatin rukun kwariya da farar hula ke jagoranta da hukumominta kasashen sun yi kira da a dage dokar ta baci da kuma tattaunawa mai inganci tsakanin dukkanin bangarorin sannan a taimaka a tabbatar da zaman lafiya da tsaro ga jama'ar Sudan shine ke kan gaba kwace mulkin da sojoji suka yi ya faru ne bayan da aka kwace makonni ana takun saka tsakanin sojoji da shugabannin farar hula kan sauyin da Sudan ta yi zuwa demokuraɗiyya shugaban sojojin Sudan Jeneral Abdul Fattah al-Burhan ya faɗa cewa kifar da gwamnatin rukun kwariyar kasar ya zama dole don kaucewa yakin basasa daga ƙarshe mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya tabbatar jiya Laraba cewa za a fara tattaunawar nukiliya irin zagaye na 7 a ranar 29 ga watan Nuwamba a Vienna da ke ƙasar Austria Price ya ce za mu ci gaba da zagaye na 7 a ranar Litinin 29 ga watan Nuwamba wakilin musamman na Iran Robert Mali zai sake jagoranta halatta Amurka a wannan tattaunawa tattaunawar tana tsakanin Iran da waɗanda suke cikin yarjejeniyar ta asali inda Amurka ke shiga a kaikaice da Mali ke jagoranta tawaga Amurka Price ya kara da cewa mun fito fili karar cewa tattaunawar idan har za ta yi nasara idan har za mu rufe sauran bangarori da ba saba ba to a fara daga inda aka tsaya zagaye na 6 babban mai shiga tsakani kan batun nukiliyar Iran Ali Bakiri Kani shi ma ya wallafa a shafin sa na Twitter jiya Laraba cewa za a ci gaba da tattaunawa
Madalla an gaishe ka Muhammad Hafiz Baballe to gwamnatin jihar Niger Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman domin bincike akan mummunan kisan gillar da ake zargin wasu jami'an yan banga sun yi wa wasu al'ummar Fulani a jihar daga Mina ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari da cikakken rahoton
a cikin makon jiya ne dai aka bada labarin cewa waɗannan mutane sanye da kayan yan banga sun auka a garin Adogon Malam ta yankin karamar hukumar Mashegu har sun kashe sarkin garin mai suna Malam Sa'idu Abubakar da ma wasu Fulani masu yawa gwamnatin jihar Niger dai Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce wannan kwamiti ya kunshi kwararru akan sha'anin tsaro da kuma shari'a karkashin jagorancin mai shari'a Dallali Ahmed kuma zai share wata gudacir yana gudanar da aikin binciken
lallai ai mummuna aiki a Mashegu wanda mu a matsayinmu na gwamnati ba mu ji dadin shi ba kuma mun dauki mataki na bincike shi samu kafa wannan kwamiti da kai magana su je su yi mana bincike su gano mana me ya jawo wannan rikici da kuma su wane ne suka dauki doka a hannunsu su ga cewa su sun kai su dauki rayukan mutum koma dai ya aka yi in aka gama bincike za mu amfani da wannan reportin
tun da farko dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ce ta bukaci gwamnatin jihar Laijan da ta gudanar da bincike akan wannan al'amari bisa la'akari da yadda lamarin yayi munin gaske Alhaji Husaini Yusuf Boso shine mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya
har yanzu ba a bar filani suka shiga suka gaga wakin su ba balle ba ai zana'idan su kasanmu yana da doka
kaman hillani ne aka kashe a wannan al'amari
wallahi ba mai iya kirgawa sannan ba a yadda ma aka je ka dauko gawakin ba sai dai wanda aka yi a dogon mallam wanda su suna da wakilai a gwamnati suna da ido su ana ta lissafi ana fadi gawa kaza ne amma gawakin da ke da aji wallahi tallahi ba mai iya cewa ga yawan su
tun bayan da wasu yan bindiga suka hallaka mutane 18 a lokacin da suke sallar asuba a garin Mazakuka ne dai a cikin makon da ya gabata wannan matsala ta kisan jama'a a yankin ta ta'azzara Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Mustafa Nasir Batsari da ya aika mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu sai ku dade gyara zama domin ku saurari shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka bai ba ku da maha tambaya ni ke da ku da maha tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan mace-macen aure yau ma shirin domin iyali yana tare da malama Maryam Lemu marubuciya kuma mai ba da shawarwari kan zamantakewar iyali da kuma barista mai nasara Kogo Faskari masani a fannin harkokin mulki da kuma zamantakewar al'umma wakiliyar mu Halima Abdurra'ub ta tambayi Maryam Lemu sanadin yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya sai ta bayyana cewa
Wisa aure na yau ba sa lasting biggest problem to me da nake gani shine yes ana ce mu shiga aure mu yi hakuri dole muna bukatar hakuri amma hakurin nan ni ma ina fada wa mutane yanzu ba mu da hakuri dan me din internet din nan kace kana son ka san yake faruwa a China kai typing a wayanka ka samu amsa generation din nan kowa na son instant gratification wannan da Hausa
yake ribar duk abin da ya sa a gaba annan take
exactly kana so kamar yanzu kina jin yunwa kike dafa indomie minti uku ya nuna
na
We, that is the biggest problem that Nina Gani, who want to see results, be saying your IT. But then that's a million naira, be saying your tachi, your young kid, your adaji, your cow, or by thinkers, why is there?
No.
So, if you can't wait for any results, but see, Natasha, say, naiba, ko anabi maya, chi, ya, ki, mu, ji, mu, yanka, ichi, mu, adaji, and the mukawo, mu, there, the mu, ji, mu, nabara. Ama, who want a generation, the biggest problem, in shouldn't see it, na, nima, one, and instant gratification. So, I can be a kamata, you have, uri, de, kamata, ka, yiko, ko, ya, ka san abin da ya kamata zai sa ku zo ku yi kusa da juna is missing other problem the internet din nan ya kawo shine muna son mu showing off gani ina zama na da miji na algida sai na dauki hoton abin da muke yi tare sai na dauki hoton abin da nake in gwada ma duniya kowa ya saki kishin mu sai su fara mana mummunan tunani ba mu da wannan mu rufa ma juna a tiri as barista ma ya faka mu koyi abin mu yi abin mu tsakanin mu da juna ba sai mu gwada ma duniya ba kowa wanda ke da kishiyoyi sai kiga muna gwada hoton yadda uban suke harka da yaran su amma in dai haka da wancan ita ya zaka ji the other problem da ni gani shine rashin sanin addini kamar yadda iyayen mu suka sani even though gashi yanzu muna da knowledge a fingertips mu yadda muke da internet din nan zamu iya sani me mufti nan yace me Umar Suleiman yace me Yasir Kadi yace zamu iya koyi addini mu ƙara sanin addini mu amma kin ga mun koma baya because the rashin tsoron Allah din nan ya sa abin da shi ma bari sai fada na infidelity mutane suna abinda suka ga dama ba tsoron Allah ba kunyan dan adam mata da maza yanzu abinda suke suna sabawa Allah a cikin auren su wallahi yadda mu muke counseling maza da mata abin na ba mu tsoro kaji namiji yana ce matan shi tana kwana da maza kaza 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 kiji namace tana ce miji na kwana da girlfriend gashi naga wannan a jihon shi naga wannan a wayan shi naga hoton nan da ya dauka unfortunately duk abubuwan nan rashin kunya anymore the girlfriend suna yawo suna dauka abokin su ko abokin su tana koya musu mummunan hali so infidelity ya zama big problem sai comparison ni naga one of the biggest issues shine wannan sai in duba me wannan yake yi me wancan take ne ita take da a gidanta da ni ba ni da sai kiga nawa bai shine kuma ba sai in fara takurawa mijina ya akai baka siya mun wannan ba ita binta kaza tana da ko kiga wannan ne yana sai ya gwada cewa shi yana da latest abu dan mai don shi abokin shi na da shi matan tana ganin kaman shine yake bashi daraja a gida ya sai to kuma sai mu fara again wanda compare auren mu da wani kila abinda su suke gwada mana ba reality din kenan ba fa abinda suka gwada mana yadda a internet kiga hoto kije kiga hoton wannan matan ta yi airbrushing fuskanta live baki ga wata mummuna ce ko shi karan kanshi da yaje posting kusa da wani marsandi kaman nashi gashi ba nashi bane kila keke ma yake hawa problem din shine sickness din nan professional life da kowa ke son yayi living yana comparing gidan shi da gidan na wani instead of yayi ta gina nashi su karu su gode wa Allah abinda suka samu suna ci gaba a hankali kowa na sauri yana son ya kai finishing line bai gama koyan takawa ba so biggest issue da na gani kenan rashin hakuri ku ga result na aikin ku amma dole sai kun sa hannu tare ba batun mutum da yana yi da bai komi ba ko kana daurawa idiya wannan na warwarewa a dole tare in dai aure zai yi karfi sai ku biyu ku yi committing kanku aure ba na mutum daya bane unfortunately take you got many relationships mutum daya ke IT mutum daya ke kokari ya tabbata ya rike gidan nan together ya kada yara the best al'adan da zai iya ba yara amma dayan bai komi ni dai abin da ni na lura kenan
na'am to sai in barista ko kana da ƙarin bayani game da wannan abu
sai nayi murna kwarai da gaske da zurfaffen bayani da ta yi magana mai kyau kwarai da gaske kuma gaskiya ne ta faɗi abin da zan kara shine yawanci akwai cin amana da ke tahowa a auratayyar yanzu cin amana shine lokacin da wani yake neman auren waccan baiwa Allah zai je ya dauce ki ya nuna mata duk wasu wurare na aljannar duniya zai je da ƙarya yana nuna mata kullun shine duk abin da take da bukata zai dauko kuɗi ya bata komai daga ranar da aka ce an daura auren nan an bashi wannan amana ta kahu maimakon shine ya kamata ya zama ubanta wanta mijinta abokinta ta shi ya kamata ya zama komai nata to daga ranar da aka wuce gidan nan sai kiga komai ya canza abubuwan nan da yake shirya mata a waje kamin ta zama matan shi gaba ɗaya sai ya canza sai ki gani ki ya rika fita waje yana cin kaji yana hadiya kwayaye ita kuma ya bace gida tana cin sauran tuwo gaskiya abin da ke faruwa ke abubuwan da yake ci waje daban abubuwan da ya babbai wa Allah nan daban idan ta ce za ta fita ko da zuwa wajen yan uwarta ce ko zuwa wajen aminiyata ko za ta je makaranta ko za ta je wajen aiki sai ya sa mata zargi a gaban wurin me zai kai ki me yasa ba sai da ni ba da kika je din kai ki wuce kaza duk lokacin da zargi ya shigo to sai shedan ya samu kafa sai an samu laifi zan ki ga amanan nan tsarin yanda aka faro kamin a yi aure da an yi aure sai a canza da aka zo kuma nan wurin duk ɗan kokarin da za ta yi sai a rika sa zargi to dole ne ka dauki amana ka sanya a tsaye kai da auren ka dole ne ka amince da duk abin da ta yi Allah ya hana zargi musulunci ya hana zargi ya hana ka rika sa ma mata zargi ko kuma mace da ya fita shi ke nan ke kuma kin wani tunani musamman in kika kira waya kika ga ai mace ta dauka me yawa ta tare yake ke me yawa ta abokin huda me yawa yana sallah ne ta dauka ne take ya hakuri yana sallah a shi ke da wace yar banza ce take tare da kai wace ke take rike da wayar ka daga nan shi ke nan daga nan zargi dan an wala sai shi dan kuma ya shigo kuma ba mu yi sa'a ba domin tsarin kotunan mu da muke da su a kasar nan ya kasance tsarin kotu ne wanda yake sai rika yin ko unho da al'amuran da suke matsalolin aure ya kamata a ce kotunan mu su rika zagewa a rika ba mata yancin su a rika ba mata haƙƙin su da yawa zaki ga laifin na maza ne tsakani da Allah domin namiji shine shugaba shine ke rike da igiya aure shine ke rike da igiya gida mace tsarin da ka shigo mata furtun daga ranar farko da ta shigo irin shine al'ada da za ta tawo da shi ba ba zai yiwu ka shigo da tsari rabrabrabra kada mata abubuwa daidai can sai ka zo ka canza ba musamman bayan ta haihu daya ko ta haihu biyu to ba zai yiwu ba mazan mu da yawanci suna cin amanan mata suna cin amanan aure idan matan nan sun tafi kotu kuma sai ce ga da yawa zaki ga ba za a ba su hakkin su ba sai a ce ai al'amuran aure al'amura ce na al'ada ana bukatar a je a sasanta a cikin gida to ai kasa sasanta ba a cikin gidan yasa aka zo wajen hukuma to wannan ne zai ka bada muhimmanci irin wannan hukuma ko kuma makaranta ko kuma wata tsari wanda yake masana irin su ita malama Maryam idan ga za a kafa irin wannan wadanda suke ra'ayi a rika nuna musu muhimmancin aure a rika nuna musu aure rayuwa ce gaba ɗaya wani zango ne na rayuwa kuka shigo na addini wanda iyakar rayuwar ku dole ya bi ladan nan da ake tattare da ita da aka ce aljanna kina a dubigan kafa mijinki to je idan har kun yi wannan har ya kai ga kun mutu kuna wannan ba wai ayi aure kawai na kwana ɗaya kike kin samu wannan lada ba ba haka ba kai kuma wannan amana din nan da aka baka amana ce mirgine ne ya ɗan ka san da amma baka cancanta ka rike ta ba to kai kokari ka nemi ilimi a wajen kamar hukumomi ko makarantu ko wajen tuntuba da ba da shawara na aure da nuke ba da shawara a kafa shin menene wannan nauyi da nake so in dauka yaya yake musamman ma idan kana da wata mata daya ko biyu so sannan kai kokarin bincikawa menene aka ce magana daidai ko na adalci me aka ce magana daidai ko na haƙƙin su suna da haƙƙi na sutura da abinci da tarbiyya suna da haƙƙi na kare musu mutunci da ibadan su suna da haƙƙi na ka neman musu wurin zamantakewa wanda yake mai tsafta wanda yake daidai da al'adu daidai da addini suna da haƙƙi kuma ka neman musu duk wani abu na kariya daga duk wata cuta ta duniya to amma da yawa duk an watsar da waɗannan abubuwa abinda ake kallo kawai eh ake ga mutum yana buga hotuna ana rarrabawa eh ai shi ga matar da ya aure a gani in tana da kyau ai musu murna to wa zaka burge kai kanka ka neman ma kanka wannan kuma daga kai ne sai Allah a lokacin da ka je ka fara nuna ta to ka maida ta abin kallon kenan daga nan ne zaka sanya wasu su rika zuwa gidanka neman su zo zumunci da kai baka san ko suna zuwa ne da ido biyu don su kalli matar ka ba wanda kuma in shedan ya samu gurbin shiga ba san gurin abin da zai ka ba
to barista ka kwaso bayani sai dai lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu jabirki nan sai mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da wannan bayani naka yanzu a madadin bakin namu barista mai nasara Kogo Faskari da kuma Maryam Lemo sai kuma wakili mu Halima Abdurra'ub da ta bada gudunmuwa ga nasara wannan shirin da kuma Jumbe Hamza daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice
a jihar Lagos da ke Najeriya adadin waɗanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22 yayin da masu ceto ke ci gaba da haƙo baragujen ginin suna neman waɗanda suka tsira kwararru sun ce da alama rugujewar ta samo asali ne sakamakon rashin ingancin ginin da kuma rashin saka ido kuma suna fargaba cewa irin wannan bala'i na iya sake faruwa an ci gaba da neman waɗanda suka tsira jiya Laraba a wurin da ginin ya ruguje a Ikoyi wani yanki mai daraja a jihar Lagos rahotanni daga kasar Siriya na cewa mayaka masu alaka da kungiyar ta'addanci ta IS sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan kamfanin dillancin labaran North Press ya bada rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin Siriya biyu ne aka kashe a ranar Litinin da ta gabata a wani hari da wasu da ake zargin mayakan kungiyar IS da suka kai a kusa da tsohon garin Palmyra da ke tsakiyar kasar Siriya kamfanin dillancin labaran Associated Press ya gano cewa wani bincike mai zaman kansa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kammala na harin da jirage marasa matuka na Amurka suka kai sai halaka fararen hula da kananan yara da basu yi ba basu gani ba a Kabul a kwanaki na karshe a yakin kasar Afghanistan ba rashin da'a ne ko sakaci ya haddasa shi ba kuma bai bada shawarar daukar matakin ladabtarwa ba binciken ya gano cewa an samu rashin fahimtar bayanai da ake samu da kuma hanyar tantance inda za a kai harin bom din jiya Laraba kasashen Amurka da Saudi Arabia da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke goyon bayan demokuraɗiyya da zaman lafiya a Sudan inda aka haɓarar da gwamnatin farar hula ranar 25 ga watan Oktoba a wani juyin mulkin soja.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ci ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu ne yace taku inda Suleiman Yero da na shirya da kuma gabatar. Ake muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma'assalam.